kwade chicken zagi muna aiki muna ta zuba muna bishara chicken bege sun ki mu
yesu ya so mu
sun zage mu wayan wiwi wayan jungle wayan kwaya wayan diska way mun bace malan sun ki mu
yesu ya so
yanzu mun tuba mun gyaro mu wanko mun zaudu da aiki ga motoci alheri ga gidaje ga fasali ga asali ga iyali ga bishara yesu ya so mu
malan aiki amma yesu ya so
sun kiki
yesu ya so
ina suke su so su gani yan ta suje to an suje ga aure ga yaya ga gidaje ga aiki ga kudade ga fasali ga bishara yeme sun shureka cikin raini sun addabe ka cikin zagi kana kuka kana addu'a sun kimu
yesu ya so
yanzu mun tuba mun gyaro mun wanko mun zaudu da aiki ga motoci alheri ga gidaje ga fasali ga asali ga iyali ga bishara yesu ya so mu
malan aiki amma yesu ya so aiki amma yesu ya so malan aiki amma yesu ya so aiki amma yesu ya so yana kauna
sosomu ya ba mu alheri har kuma da rai an kike mu ya sosomu ya ba mu alheri har kuma da rai
an kike mu ya sosomu ya ba mu alheri har